sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar binni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta wayi gari.
Assalamu alaikum masu saurari, da fatan ana kan shan hantsi lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Almasi Garba. Jam'iyyar Democrat ta kare tasirinta a majalisar dattawan Amurka da daren jiya Asabar, bayan da aka sake zabar yar Democrat Senator Catherine Cortez Masto a jihar Nevada, wanda hakan ya baiwa yan Democrat kujeru 50, yan Republican kuma kujeru 49 zuwa yanzu. Da wannan nasara da Cortez Masto ta yi, wadda kafar labarai ta Associated Press ta tabbatar da daren jiya Asabar, da kuma nasarar da ɗan Democrat Senator Mark Kelly ya yi da daren shekaran jiya Juma'a, yanzu ɗan Democrat sun mallaki kujeru 50. Yanzu kujera ɗaya ta rage a samu mai hawa, wato ta jihar Georgia. Za a san makomar kujerar a zagaye na biyu da za a yi ranar 6 ga watan Disamba, tsakanin Senator Raphael Warnock na Democrat da abokin hamayyarsa na Republican tsohon ɗan wasan ƙwallon Amurka Herschel Walker. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yaba da nasarar da sojojin Ukraine suka yi a Kherson jiya Asabar. A jawabinsa da aka yada ta kafar bidiyo, Zelensky ya ce dakarun tsaron kasar sun sake kwato wurare sama da 60 a yankin Kherson, sannan ya yi alkawarin cewa sojojin Ukraine a tabakinsa za su kukutar da ilahirin kasar daga hannun yan mamaya. To amma shugaban na Ukraine ya kuma ce a yi taka tsantsan, yayin da jama'a ke shagulgula a kasin can gabas a yankin Donetsk, inji shi. Ana tafka kazaman fadace-fadace kulle yomin, a tabakinsa can wata lahira ce. Gwamnatin Habasha da dakarun Tigray sun rattaba hannu kan wata yarjejeniya jiya Asabar, wadda ta shimfiɗa jadawalin aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiya wadda bangarorin biyu suka cimma a Afirka ta Kudu a wannan watan. Wakilan gwamnatin Habasha da na kungiyar gwagwarmayar yanto mutanen Tigray TPLF a takaice sun ta ganawa a birnin Nairobi tun daga ranar Litini da zummar cimma jituwa kan fannoni da dama masu nasaba da yadda za a aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiyar da aka cimma a Pretoria. Ana kyautata zaton wannan shela ta jiya Asabar za ta bada kwarin gwiwa ga masu shiga tsakani na kungiyar haɗin kan Afirka da ke kokarin kawo ƙarshen wannan tashin hankalin da aka shafe shekaru biyu ana yi, wanda ya yi sanadin mutuwar dubban mutane da kuma raba miliyoyin mutane da muhallansu a ƙuryar ta Afirka. Shugabar Taiwan Tsai Ing-wen jiya Asabar ta ce burinta a rayuwa shine tabbatar da cewa tsibirin ya ci gaba da kasancewa na mutanen wurin, sannan kuma yaucin Taiwan bai zama wata tsangwama ga kowa ba, a wani jawabi na bayan zaɓe mai yin ahir ga China. Zaɓukan Taiwan na ranar 26 ga watan Nuwamba na zuwa ne wata guda bayan da shugaban China Xi Jinping, wanda ya tsananta amfani da atisayen soji wajen takura tsibirin na Taiwan wanda ake gudanar da shi bisa tafarkin demokaradiyya, da ya amince cewa China na iko da shi, ya samu wa'adi na uku na shugabancin China. Yayin da zaɓukan magadan gari da na kansiloli bisa al'ada na cikin rukunin abubuwan da suka shafi cikin gida, Tsai ta gaya ma dubban magoya bayanta da ke ta matatafi da suwa a wani gangami a yankin tsakiyar birnin Taipei cewa al'amarin ya fi zarce haka, wanda shi ne karan farko da ta fito karara ta yi wa China chess a yayin yakin neman zaɓenta. An kai tsakiyar tattaunawar Majalisar Ɗinkin Duniya kan ɗumamar yanayi a Misra, ta yadda har ma wakilai wajen tattaunawar sun fara tsara daftarin yarjejeniya gabanin isowar ministoci makon gobe, waɗanda su kuma za su matsa a yi wata faɗaɗɗiyar yarjejeniya ta yaƙar sauyin yanayi. An fara ganawar ta mako biyu a Sharm el-Sheikh da kira da babbar murya daga shugabannin ƙasashen duniya cewa a ƙara azama wajen daƙile yawan fitar da iska mai lahani ga yanayi, da taimaka ma matalautan ƙasashe don su iya tunkarar abubuwan da ɗumamar yanayi ke haddasawa. masu ilimin kimiyya sun ce ya kamata zuwa shekara ta 2030 a rage yawan iska mai lahani ga yanayi da ake fitarwa zuwa rabi don a cimma burin yarjejeniyar yanayi ta Paris ko Paris Climate Accord. Wasu jiragen yakin Amurka biyu da suka kafa tarihi sun yi karo da juna jiya Asabar yayin wani shawagi na burgewa a Dallas, inda suka yi bindiga suka zama wani babban dunkulen wuta. Hauhawar bakin hayaki ya turnuki sararin sama. Ba a tabbatar ko mutane nawa ke cikin jiragen ko kuma wani mutum da ke ƙasa ya samu wani lahani ba. Lee Block, mai magana da yawun hukumar Commemorative Air Force wadda ta shirya wannan shawagin burgewa na shagulgulan ranar tunawa da tsaffin sojoji ko Veterans Day a ƙarshen mako, wanda hasali ma jiragen na hukumar ce, ta gaya ma kafar yada labarai ta ABC News cewa ta yi imani cewa akwai mutane biyar a jirgin lugudan bama-bamai na B-17, sannan akwai mutum guda a jirgin yaƙi na P-63. Tun bayan janyewar sojojin Faransa daga Mali, bataliyar sojin hayar Rasha ta Wagner ta kuma mai sojojin na Faransa wajen fuskantar farfagandar kungiyoyi masu da'awar jihadi a cewar ƙwararru, ta yadda masu tsatsauran ra'ayin ke ta kururuwar cewa sojojin hayan sun tafka ta'asa kan fararen hula. Bayan da jagororin juyin mulkin sojin Mali na shekara ta 2020 suka matsa lamba, sai Faransa ta janye sojojinta a watan Agusta sama da shekaru tara bayan da sojojinta suka kai ɗauki don hana masu da'awar jihadin kwace mulki a ƙasar ta yankin Sahel mai fama da rigingimu. Kanar-kanar ɗin soji da ke jan ragamar ƙasar daga birnin Bamako suna ta daɗa komawa ga Rasha, musamman ma dakarun Wagner a cewar majiyoyin yammacin duniya. Amma hukumomi a Bamako sun ƙaryata, abinda suka ansa kawai shine cewa suna samun goyon bayan Rasha ta fuskar abinda suka kira masu koyar da dabarun yaƙi.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Shigowa zauren VOA. Muna tattaunawa ne akan gyaran kundin tsarin mulkin Najeriya, wanda jihohi 11 kacal ne suka amince da kudurori 44 da Majalisar Dokokin Ƙasa ta aikewa majalisun jihohi. Za mu tashi ne a inda tsohon kakakin Majalisar Jihar Gombe, Honorable Inuwa Garba, ke bayani akan bawa ƙananan hukumomi cin gashin kansu. Honorable Gareka.
Maganan procedure na cire speaker, wannan kuma ko ka zo ko ba yanga ba ka san majalisa ne suke so, domin ni zan goyi bayan wannan da kuma bada gashin kai, domin wannan zai kara wa wannan institution din karfi, ya rage da ake kutse ake sabizarce yadda gwamnati yake cin karen su ba babbaka akan mu'amalar su da majalisu, domin duk duniya banda Allah ba kowa gaban gwamnati wanda zai iya taka masa birki sai majalisa. To yanzu saboda majalisar ba ta da cin gashin kanta a harkan gudanar da aikin majalisan ko tsare-tsarensu ko shirye-shiryensu, sai abinda gwamnati ya ga dama ya bayar, ko in ba kuma abinda yake so ba ya hana, shi yasa demokradiyyar ma ta samu na kasu. Shi yasa za ka ga cin abubuwan da ba a zuwa ya, akwai maganar ba da ƴancin gashin kai na samun kuɗaɗen shiga na ƙananan hukumomi, wadda wannan shi ne babban matsala da ya ja fitintunu a Najeriya. Ya jawo matsala na rugujewan tarbiyyar yara, ya jawo matsala a ɓangaren samar da zaman lafiya, ya ba da matsala a ɓangaren samun kyakkyawan zamantakewa cikin al'umma, ya ba da matsala ɓangaren yin aiki da ya shafi talaka kai tsaye, domin ƙananan hukumomi duk gwamnan da ka samu daga yuni da yake daga wuri yake da ƙaramin hukuma yake, haka shugaban ƙasa ga kowa, to daga can al'umma take. Kamar yanzu Abuja nan ne, Abuja ka zama ake ana jin shi ana labaru ana cikakken takardu, amma inda talaka yake a garuruwa suke da unit da garuruwa a ƙarƙashin ciyamomi suke, to an kashe maganan ƙananan hukumomi, ba maganan kansila, ba maganan ciyaman, domin kuɗin su ya dawo yana aljihun gwamna sai yadda yake. An kashe kusan aikin majalisu, yanzu ka ga jami'a majalisu take faɗa, suka ce kamar ni ne ma na kafa maganan conference of speakers. Me yasa bai da shi? Saboda an kullun ƙara na kasa institution din ake yi, shi yasa ba za ka ji su ba ma za ka manta ma akwai majalisar ko babu, saboda abinda gwamna yake so dole shi za a yi, don yana da control. In ka ki kuma in ya ga dama aron waya zai kaba ko wayan matan sai ce kai wani kuje kuce mu speaker za a cire shi, saboda procedure bai da tsari. Yanzu muna magana da barista yake gaya masa in aka ga dama idan ka fito da hula a jure, in aka kira shi misconduct is misconduct. Misconduct kuma dokun din tsarin mulkin kasa is amount to impeachment, is an impeachment impeachable offense. Misconduct is not by defining ishi a cikin kundin tsarin mulkin Najeriya, a ce misconduct ya fara daga wannan da'irar zuwa wannan gabar shine misconduct ba. So kawai za a je rana tsaka kawai in baka yi abinda gwamna yake so ba, ko kai wani abinda suke gabe ma daidai ba, a ce ai yayi misconduct ko yayi misappropriation. Misappropriation ma by defining ishi a tsarin da za a fara, kai misappropriating kudi ne ko kai misappropriating din abubuwa da value ne. Akwai kuma abinda is a violent, za a kira sa misappropriating in ba da ya aka zaka. Zaka ga gwamna ko shugaban kasa ya kashe kudi above budget dinsa, ko ba ka bane is misappropriation, amma za a dawo majalisar kasa ko majalisar ya a environment a aro kudi daga wancan ya kasance an yi balancing ko an toshe wannan kudin. So magana na gaskiya, akwai abunda babban abun da rashin adalcin da ya zama karara shine a sa condition akan biyan bukatan gwamnoni da su ƴan majalisan, a kauda maganan bukatar kasa, a kauda bukatar maganan ƴan kasa, a kauda bukatar maganan da ya shafi cigaban kasa, a kauda maganan bukatan da zai gyara demokaradiyyar ya kara mata karfi, ya kara mata mutunci, kawo abubuwan da za a bi matakai da za a samu sauki a cikin irin hali da Najeriya take ciki a ƙarƙashin tsarin mulki irin na demokaradiyya.
Mun gode ƙwarai honorable Inuwa Garba, ka bayyana mana yadda wannan abin yake dalla-dalla. Bari mu dawo ga wanda ya san kundin tsarin mulkin nan kafin mu miƙa masu Alhaji Isiyaka da Alhaji Abdullahi. Shin a cikin kundin tsarin mulkin ƙasa menene batun cin gashin kai ga majalisun jihohi?
Masu sauraron mu assalamu alaikum. To akwai sassa guda uku na gwamnati, sashe na hudu dan majalisa, aka kuma taho da bayanansu da ayyukansu da muhimmancinsu da tasirinsu. Sannan sashe na biyar su ne masu zartar da ayyuka, wato bangaren gwamna da mukarraban shi ko shugaban kasa da mukarraban shi. Sai sashe na shida shine bangaren masu alƙalanci. To kowanne akwai inda aka fadada shi. Alal misali in ka dauki bangaren shari'a, an fadada shi a sashe na 36 da sashe na 230 har zuwa 304. To sashen ɗan majalisa su kuma an zurfafa shi a sashe na 4 da sashe na 11. Sannan kuma inda aka samu matsala shine sashe na 162 na tsarin mulkin Najeriya. Idan ka dauki karamar hukuma tana fuskantar matsala iri ɗaya da majalisun dokokin jihohi da suke fama da ita, saboda sashi na 7 ya fito da jawabin karamar hukuma entertag mataki ne na gwamnati, tarayya, jiha da karamar hukuma. Haka kuma zayyana ayyuka kamar guda 23 waɗanda su ne aikin karamar hukuma, waɗanda rashin ayyukan nan su ne ƙashin bayan matsalolin tattalin arziki da muke gani, da matsalolin rashin tsaro da muke gani, da matsalolin dagulewa harkokin siyasa, da matsalolin zamantakewa, matsaloli da dama da dama. Cire wannan bangare da aka yi kokunce wannan gibi da aka kirkiro, saboda sashi na 162 shine ya kawo wannan matsala. To haka kuma bangaren majalisun dokoki na jiha, waɗanda su ne suke gagaraba da wani tabbatar da tsaftar demokradiya a matakin jiha, to sai aka ce sashi na 162 yace duk wani kuɗi da za a turo, kuɗi daga asusun gwamnatin tarayya ko kuma kuɗi daga kaso waɗanda suke na kuɗin da ake samu na shiga daga jiha, ko ma wani irin kuɗi ne, to aka ce dole sai ya fito a lalitar gwamnatin jiha ƙarƙashin shi mai girma gwamna. To anan ne gizo ke saka da
hadda wanda majalisun za su yi.
Yawwa duka. To anan ne aka rike su, shine ya sanya suka zama kamar ƴan ancin shata. Da rana suna zaune gidan zauren majalisa, amma da daddare suna tumasanci gaban gwamna don su kokarin zawarcin ra'ayin gwamna yayi daidai da bukatun da suke so. To da yawa zaka ga duk shugabannin majalisar dokoki na jiha da amincewa da kuma dangantaka su da gwamna ba ta da armashi, to zaka ga zai wuya a iya saka musu ma kudin gudanar da harkokin nasu. wanda tsarin mulki ya ba su damar su aiwatar. To saboda haka wannan shine dalilin da yasa suke neman wannan yanci din. A baya an samu lokacin da shugaban kasa ya sa hannu a wannan doka ta alfarma ta shugaban kasa da ake kira executive order. Yace ya ba majalisun dokokin jihohi yanci da kuma karamar hukuma. Amma kuma gwamnati suka kalubalanci wannan, suka je kotu kuma suka yi nasara. Saboda wannan waige da sashe na 162 ya kawo tsari na tsarin mulkin mu sashe na 1 da sashe na 2 ya ce duk wani umurni ko wani hukunci ko wata doka wadda ta yi karo da tanajin tsarin mulki rusassa ce kuma ba ta da amfani kuma ba za ta yi tasiri ba. To akan nan ne suka yi amfani da wannan suka kai karar kotu cewa dokar shugaban kasa ta yi karo da wannan tanaji wanda ya bada dama akan cewa duk abin da za a yi gwamnati shine gagara ba don kamar yadda shugaban kasa yake a karkashin sashi na 130 a mataki na tarayya to suka kawo wannan. To a nan wurin kotu ta yi watsi da wannan doka ta ce matsayin su yana nan. To wannan yana ɗaya daga cikin bangarori masu muhimmanci da ya kamata a ce in akwai kishin kasa akwai kuma kishin ruhin shi wannan zaure na majalisa wato institution na da legislature in akwai wannan to yana ɗaya daga cikin wuraren da ya kamata a gyara domin a neman mu bangaren ƴan majalisa yanci da kananan hukumomi. To amma sai ya kasance tun farko akwai munafunci a al'amar domin shekaru aru duk zauren majalisa na tarayya idan ya zo to za ku ga an ware zunzurutun biliyoyin kuɗi a kafa kwamiti na gizo a sunan za a yi gyaran kundin tsarin mulki. Bayan kuma tsarin mulkin nan idan a manta ba a duk lokacin da bangaren shugaban kasa ke son a yi wani gyara da an tura sai a yi gyara, gyara nawa aka yi? To amma me yasa wanda ake fidda wannan biliyoyin kuɗin suke zurarewa su bi iska da ƙarshe kuma zaka ga ba za a yi wannan gyaran ba? Ba zan manta ba akwai lokacin da aka zo za a yi wannan gyara har aka yi ta yaudarar mutane. Mutane suka rika cika motoci suna dandazo zauren majalisa, su suna so a yi musu jiha, su suna so a yi musu kaza, aka yi ta shafa musu zuma a baki cewa za a yi musu. Daga ƙarshe wannan kuɗi aka cinye su ba a kuma yi gyaran ba. Kuma da yawa zaka ga sai zauren majalisa ya zo a zango na ƙarshe a shekara ta ƙarshe sannan ne ake fito da irin waɗannan abubuwa a matsayin za a yi. Abubuwa guda 44 da aka zayyana ba abubuwa ne da suka fi muhimmanci mu a ƙasarmu yanzu ba. Mai la'akari da tattalin arziki da ya lalace a ƙasar nan, mai la'akari da matsalar tsaro da ta tabarbare, mai la'akari da rashin aikin yi da kuma tsami na dangantakar zumunci tsakanin yarurruka daban-daban na Najeriya da bangarori daban-daban na Najeriya. A waɗannan bangarorin ne ya kamata a yi la'akari da su a kawo wasu abubuwa. Duka abubuwa 44 nan idan aka cire ƴancin majalisa aka cire kuma maganar ƙananan hukumomi to ni a gari na dama ba abubuwa ne masu muhimmanci ba. Akwai abubuwa kamar guda 12 waɗanda inda an sa su a ciki to da ƙasar za ta amfana fiye da nan. Ɗaya daga cikin su shine ai kokari a neman ma majalisun dokoki na ƙasar nan ai kokari a neman musu wato zane na anko. A mataki ƙaramar hukuma muna da zauren majalisa guda ɗaya, a mataki na gwamnatin jiha muna da zaure guda ɗaya, a mataki na tarayya a haɗa majalisun nan guda biyu su zama ɗaya, majalisar dattawa da majalisar wakilai ban ga dalilin zaure biyu ba, a haɗe su ya zama zaure ɗaya. To ɗaya ke ban gyara na biyu da ya kamata a yi.
Idan aka haɗe suka zama zaure ɗaya wannan ya zama demokradiyya ya koma wani
ya zama daidai. Ai tsarin da muke da shi yanzu idan kika lura a matakin jiha ai zaure ɗaya ne, a matakin ƙaramar hukuma zaure ɗaya ne. Shin menene bambancin zaure biyu din a tarayya? Menene bambancin? Ƙara ma Borno dawaki ne kawai aka yi. Abin da ya kamata a yi a nan wurin shine ai kokari a ya zama ɗaya domin a rage yawan zunzurutun kuɗi. Demokradiyyar nan da muka ɗauka tsarin Amurka tsari ne wanda bai yi daidai da al'adunmu ba, da tarihinmu, da ƙarfin arzikinmu ba. Saboda mafi yawan ƙarfin arzikinmu ana kashe shi ne ga 'yan siyasa musamman ma 'yan majalisa. To a yi gyara a kan irin kuɗi na rashin hankali da 'yan majalisun nan suke naɗa a sunan wakilai na wucin gadi tunda ba aiki ne na dindindin ba. Ɓangare na uku da ya kamata a gyara shi ne a tsaftace harkokin zaɓenmu. Sashe na 153 ya fito da hukumar zaɓe mai cin gashin kanta. Amma ba za ta zama mai cin gashin kanta ba idan ba a yi mata abubuwa guda uku ba. Abu na farko shi ne yanda ake naɗa mata kwamishinonin zaɓe ko kuma mambobi. To ya tashi daga cewa shugaban ƙasa wanda wata jam'iyya ta haife shi shine zai naɗa. Wannan ke sa yana naɗa 'yan jam'iyyar shi.
na biyu kuma a rika saka mu wannan hukuma kudin ta kai tsaye, na uku kuma a yi kokari a kafa kotu wadda take za ta rika hukunta masu laifukan siyasa. Saboda idan muka dauki tsarin hukumar zabe, dokar zabe ta kasa sashe na 65 ya ce hukumar zabe na iya ladabtarwa amma ba ta da dan sanda, ba ta da jami'in tsaro, ba ta da jami'in gidan kaso. Saboda haka hukumar zabe tana da karanci na abin da za ta iya a nan in ba a yi gyara na sashe na 153 cikin sashe na ka la da ma a cikin baka da sashe na 114 zuwa 118 na tsarin mulkin Najeriya ba. Bayan nan akwai wasu abubuwa waɗanda suke kawo kaya a harkokin demokradiyyar mu. Kamar misali, alfarma da ake badawa na cewa waɗansu sun fi ƙarfin a gurfanar da su a hukunta su a lokacin da suka yi laifi suna kan kuma kujera. To ya kamata a yi gyara a cire wannan. Gwamna da mataimakin gwamna da shugaban ƙasa da mataimakin shugaban ƙasa in sun yi laifi tun da zafi-zafi a hukunta su, bai zama dalili a ce suna da garkuwa ba za a hukunta su ba. Haka kuma dama ta alfarma ta a rika yafe ma mutane sun tabka laifin ƙasa a ce an yafe musu. Wannan ma naƙasu ne ga tsari na adalci da adala a doron ƙasar nan. Akwai abubuwa da yawa kamar kirkiro da jihohi, kamar maganar 'yan sandan jihohi din nan, kamar maganar yadda za a tsaftace harkokin mu'amala na kuɗi, kamar yadda za a rika rabon tattalin arzikin ƙasa, kamar yadda za a rika haƙo ma'adanan ƙasa da kasan ko'ina. Duka waɗannan da an sake zagayowa zan yi magana a kansu, bari in takaita a nan.
To muna godiya ƙwarai barista mai nasara Kogo Ibrahim Umar, a lokacin da kake jawabi sai muka samu babban bako kwamishinan watsa labarai na jihar Zamfara Alhaji Ibrahim Dosara ya shigo wannan zaure. Muna maka maraba da zuwa. Tsohon dan jarida tunda ya dade yana aiki tare da BBC yana ma yanzu da nashi jaridar Madin. To badan zo ga Alhaji Isiyaka Baba Nagode. Alhaji Isiyaka, cikin wa'annan dokoki 44 da aka ba majalisun jihohi su amince, a arewan nan jihohi biyu ne kadai suka amince da wa'annan dokokin, su ne jihar Katsina da kuma jihar Kaduna. To a matsayinka na wanda yake wakiltar mutanen sa a nan, me kake gani yasa sauran jihohin na arewa inda ake ganin nan ne matsalar tsaro ta fi yawa, nan ne kuma matsaloli daban-daban kama daga talauci da sauransu suka fi yawa, a ce jihohi uku ne kadai za su amince da wa'annan dokokin?
A daidai lokacin da na yi wannan tambaya sai na ga lokaci ya ɗaga mana hannu. Saboda haka sai Allah ya kai mu makon gobe, Alhaji Isiyaka wanda aka fi sani da Baba Nagode zai amsa tambayar. Yanzu a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, Madina Dauda ce yake muku sallama. Mu kasance lafiya.
To a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 102.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar birni.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwansu suka tafi birane don neman ingancin rayuwa.
Yau kuma a cikin shirin namu na rayuwar birni muna tare da wani malami ne mai tallan goro. Malam, ko menene sunanka?
Muftari.
Malam Mukhtar. To Malam Mukhtar, kaman daga wace jiha kake a Najeriya?
Ina jihar Kebbi.
Okay, daga jihar Kebbi kake? A cikin garin Kebbi kake ko kuma daga wata karamar hukuma?
Ina karamar hukuma a birnin Argungu.
A birnin Argungu. To gashi nan na ga kaman kana sana'ar saida goro ne a nan birnin tarayya Abuja. Wani birni ne da ake ganin kaman birni ne kawai na ma'aikatan gwamnati, ashe sai kuma gashi kuna akwai masu irin waɗannan ƙananan sana'o'i. Me ya baka sha'awa yin wannan sana'a ta goro?
Gaskiya alhamdulillahi, bakin gwargwaro dai muna samun abin da muke biya mu kan bukatocinmu. Bakin gwargwaro alhamdulillah, mun gode Allah.
To ganin cewa kana wannan sana'a ta goro, shin baka yi karatu bane na boko?
Gaskiya ban yi karatun boko ba, ko ba haka ba. ban yi ba, amma arbi na yi bakin gwargwaro dai na yi kwarai kuwa.
To menene ba ka sha'awa da zuwa birnin Abuja?
To gaskiya yanayin abin da ya bani sha'awa daga ciki, yana daga cikin abubuwan ina ganin musar mutane suna zuwa suna nema, suna koma gida kuma suna samu abin da suka ji da shi lahiya.
To wasu suna ganin cewa kaman wannan karamar sana'a ne kake yi, sai su ce kaman menene yasa baka zauna a gida ba dan ganin cewa kai wannan sana'a, ko kana ganin cewa anan abin da kake samu yafi kaman abin da zaka samu a can gida a Argungun?
Gaskiya abin da muke samu nan yafi abin da ake samu a gida, sannan idan a gida ne kaga abin da zaka samu in kana samu naira 1,000 a wuni, to nan Allah ya da akalla dai ko baka samu ka samu 2,000.
To yanzu kaman wannan, yanzu wannan goran naka, wannan kaman jarin wannan goran naka kaman na nawa ne?
Gaskiya wannan kallan zai kai naira 7,000 zuwa 10,000.
To a rana kuma kana samun kaman a ce nawa?
To wani lokaci kana ka samu 6,000, 4,000, 8,000 duk kana samu a wuni daya, wani lokaci zaka samu ma fiye da haka din.
To birnin Abuja wani birni ne mai wahalan sha'ani, in na kai maganan wahalan sha'ani, wahala ne, yana da wahalan sufuri da kuma maganan muhalli gurin zama. Kaman a ina kake zama a wannan birni na Abuja?
Ina zama a cikin area a Sokoro wajen AIT junction, ina cikin wannan line.
To kaman kana haya ne koko kana zama ne a wani gidan wani dan uwa?
Yawa gaskiya ba haya nake ba, ina tare da wasu mutanen mu ne, albarkacin su ne nake samu ma ina zauna a wurin.
To kaman wani lokaci kake dauka kamun ka koma gida a Argungun?
Na'am, kaman misali irin nazo lokaci zan samu wata daya ko sama da haka din, duka zan iya irin sati 7 zuwa 8 zan yi, wani lokaci zan yi sati 9 ko zuwa 10 hakan nan sai in koma gida.
Shirin namu kenan na yau, sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri, da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya.
To a gaida Malam Sale. wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya harhaɗa shiri da bada umarni, alheri ke muku fata, alheri ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.